Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Babu Yakubu Makeri da sauran abokanan aiki. Muka sake dawowa a shirinmu na hantsi a yau ranar Laraba 6 ga watan Yuli na shekarar 2022. Bayan labarin duniya, za a ji cewa malaman makarantar sakandare da firamare a ƙasar Ghana sun sanar da fara yajin aiki sakamakon gaza samar musu da allowance ɗin kashi 20% na albashinsu. Kama kowace ranar Laraba, za a ji shirin ciwon ya mace na Aisha Ma'azu, sai kuma muhimman kanin labaran jaridun Kamaru. Amma kafin nan, ga Babu Yakubu Makeri da halin da duniya ke ciki.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Babu Yakubu Makeri. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya bada fifiko akan mayar da Amurkawa da ake tsare da su bisa kuskure, kamar tauraruwar kwallon kwando Brittney Griner, in ji mai magana da yawun ma'aikatan harkokin wajen Amurka ɗin Ned Price a jiya Talata. Muna so mu ga an kawar da wannan al'ada, in ji Ned Price, ko dai gabe da Rasha ko wata ƙasa da ke tsare da Amurkawa ko kuma masu kishin wata ƙasa bisa kuskure ko kuma zalunci don amfanin siyasa. An kama Griner a watan Fabrairu bisa mallakar man tabar wiwi. Tauraruwar WNBA na fuskantar tuhumar safarar miyagun ƙwayoyi, wanda zai kai ga yanke mata hukuncin ɗaurin shekaru 10 idan an same ta da laifi. An fara shari'ar a ranar Juma'a da ta gabata, kuma za a ci gaba da ita a ranar Alhamis. A ranar Litini, Griner ta aike da wasiƙa zuwa ga shugaban Amurka Joe Biden, tana roƙonsa da ya duk abin da zai yiwu don dawo da ita a gida da sauran Amurkawa da ke tsare ko aka yi garkuwa da su a Rasha. Ƙasar Iran ta ƙara wasu buƙatu da ba su da alaƙa da tattaunawa kan shirinta na nukiliya yayin tattaunawar baya-bayan nan, kuma tana samun ci gaba mai ban tsoro game da inganta uranium, in ji wakilin Amurka a kan batun maido da yarjejeniyar nukiliyar a jiya Talata. Wakilin Amurka na musamman a Iran, Robert Malley, ya faɗa cewa akwai shawarar da aka bayar akan ƙayyade lokacin da Iran za ta dawo ta biye wa sharuɗan yarjejeniyar nukiliyar, kana Washington ta sassauta takunkumai akan Tehran. Wata tattaunawa a kaikaice tsakanin Tehran da Washington da zummar warware takaddama akan farfaɗo da yarjejeniyar shekarar 2015 ta nukiliyar Iran da aka kammala a Doha a Qatar a makon da ya gabata ba tare da wata nasara ba. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Talata, Prime Minister Isra'ila mai riko Yair Lapid ya yi amfani da ziyararsa ta farko zuwa kasashen waje tun bayan hawansa mulki, inda ya buƙaci manyan kasashen duniya su ƙara matsa lamba kan Iran akan ayyukanta na nukiliya. Yana mai kwatanta Jamhuriyar Musuluncin a matsayin barazana ga zaman lafiyar yankin. Lapid ya gana da shugaban Faransa Emmanuel Macron a birnin Paris a jiya Talata, wanda ya kira ga Lapid da ya farfaɗo da tattaunawa don samar da zaman lafiya da Falasɗinawa, kuma ya ce Isra'ila sun yi sa'a Lapid yake musu jagoranci. Lapid, wanda ya hau ƙaragar mulki a ranar Juma'a, ya mayar da hankali ne akan damuwar da Isra'ila ke da ita game da burin Iran na mallakar nukiliya da kuma cin tura da yarjejeniyar da aka cimma a duniya da nufin daƙile su ya yi. Isra'ila ta zargi Iran da kokarin kera makaman ƙari dangi, zargin da Iran ɗin ta musanta, kuma Isra'ila ta ce yarjejeniyar nukiliyar da ta tarwatse ba ta da isassun matakan kariya da za su hana Iran ci gaba da ƙera bam.
Kafin mu kawo muku sauran labaran da muke ɗauke da su, za mu fara kawo muku rahotonmu na farko. Malaman makarantar sakandare da firamare a ƙasar Ghana sun sanar da fara yajin aiki sakamakon gaza samar musu da allowance ɗin kashi 20% na albashinsu. Hakan ya yi sanadiyar rufe wasu makarantu a ƙasar. Masana na ganin muddin gwamnati ba ta ɗau matakin tattaunawa tare da samar da mafita ga malamai ba, to shakka babu za a iya fuskantar cikas ta fannin neman ilimi a ƙasar. Wakilin Hamza Adam ya kai ziyara a wasu makarantu, ga kuma rahoton da ya haɗa mana.
We have decided to embark on a strike action effective today.
Sanarwar da kungiyar hadin gwiwar malaman boko masu horas da primary da secondary a kasar Ghana suka fitar kenan na fara yajin aiki sakamakon gaza samar musu da alwas din su. Malaman sun bayyana cewa alwas din kashi 20% albashin su ya taimaka musu sosai musamman cikin wannan hali na tabarbarewar tattalin arziki da kasar Ghana ke fama da ita. Famasu Musa, sakatar janar din kungiyar malamai a kasar Tanat a takeice ya ce,
"Skyrocketing prices of fuel, goods and services."
Sakamakon tashin farashin kayayyaki da kuɗin mai da ya tashin gurin zabi tare da rashin sauraron kuke-kuken mu ya sa muka sanar da fara yajin aiki. Sai dai an shafi wuni biyu kenan dalibai a sassan fadin kasar ba sa shan horaswa sakamakon matakin yajin aiki abinda ya kai wasu dalibai filin wasan kwallon kafa. Na yi tattaki zuwa makarantar sakandaren Islamiyya ta Nurul Amin Islamic SHS da ke birnin Kumasi, a inda na tarar da makarantar cike da ɗalibai amma babu malamai.
Tun jiya mun zo school, an bude school, mun zo ba mu koyi komai tun da safe. Kuma mun fito wuri mai nisa ne. Na fito gida na zo school na biya kuɗin lori zo, ban koyi komai ba dai. Na fito da ni gida a duba ban kuɗin lori na ne.
Mu kuma mun ba ta kuɗi mun fito gidajenmu, mun zo ba tickets.
Matakin yajin aikin dai zai janyo cikas sosai ga neman ilimi a kasar, inji Sai Bashiru Shehu, mai sharhi bisa harkar neman ilimi a kasar.
Wani ma nan zai zo ya zama abinda kasan Ghana suke cema kobolo, ba zai ta zuwa ba saboda ya fita gida ya sa alhalin malumma ba za su karanta ba, shi yasa ba zai je shukurun ba. Wurin da zai je ya yi tarayya da abokanni zai koyi wani miyagun aiki ko ya samu kanshi cikin wani hali.
Na tuntubi Malam Yusuf Fafana, jami'in da ke kula da harkar ci gaban zamantakewan jama'a a kasar, a inda yake cewa,
domin a wanga lokaci da gwamnatin duniya duka ke wahala da shanin kudin da tattalin arzikin da yanda duniya duka ya yi karfi saboda wanga mugun ciwo COVID da muka samu da kuma Ukraine-Russian war, ba arzikin nan ne. Wato gwamnatin ga kamar yanda mu duka muka sani is a listening government. Wato ina za a nemo wanga sabon kudi kuma a koma a kara musu cikin wanga lokaci in ba dai zuwa gaba kadan ba, don gwamnati bai ce bai bayarwa. Amma cikin halin da muke ne su da kansu san ba hali da zai kawo mu same shi kan yanda muke so shi ba. Wato zamu ga ya maticoci su duba wannan abu, su kuma hankura da mu kadan da ikon Allah, the Minister of Labor, the Minister of Finance, the government, da kanshi president, da ikon Allah gobe cabinet za shi zauna iso a duba hanyar da za a bi da su.
Ghana na fuskantar matsalar raunin tattalin arziki abinda ya kai ta ga tuntubar asusun bada lamunin kasa da kasa ta IMF domin neman tallafi. Ana sa ran tawagar IMF din ma za ta kawo ziyara a kasar Ghana domin fara tattaunawa da gwamnati. Tuni dai malaman bokon suka bayyana cewa muddin gwamnati bata samar musu da wannan alawus din ba, to ba za su isa azuzuwa ba. Hamza Adam, muryar Amurka, Kumasi, Ghana.
Agai da Hamza Adam, har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu ga Babu Yakubu dauke da kashi na biyu na labaran duniya.
A kalla dakarun wanzan da zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya guda biyu da ƙasar Masar sun mutu, wasu kuma sun samu raunuka bayan da ayyarin motocinsu suka taka wani bam a jiya Talata, kamar yadda tawagar wanzan da zaman lafiya ta majalisar ɗinkin duniya a Mali MINUSMA ta sanar a jiya Talata. Fashewar ta faru ne tsakanin garin Tisalet da kuma birnin Gao, a cewar dakarun MINUSMAN. Rikicin da ya samo asali ne tun shekaru 10 da suka wuce da masu tada kayar baya suka fara ayyukansu a yankin arewacin kasar. Ana kyautar zaton wasu daga cikin mayakan suna da alaka da Al-Qaida da kuma kungiyar IS. Rahotannin Reuters sun yi nuni da mayakan na samun nasara duk da kasancewar dakarun wanzar da zaman lafiya a gurin. Rikicin ya yi sanadin mutuwar dubun dubatan mutane da kuma raba miliyoyi da gidajensu, a cewar Reuters. An kashe dakarun zaman lafiya guda 10 a cikin watanni 6 farkon wannan shekarar 2022. A ƙarshe, dan bandigan nan da ya kai hari a ranar samun yancin kan Amurka a wata anguwar Chicago da ke wajen birnin na Chicago, ya yi harbi sau 70 a kan masu fariti, ya kuma tsere daga wurin inda ya shigar mata a matsayin mace domin cuɗanya da mutane a cikin dabarunsa da yake ƙoƙarin tserewa kisan gillan, inji 'yan sanda a jiya Talata. 'Yan sandan sun ce maharin ya yi amfani da bindigar kira AR-15 style yayin kai harin, inda ya kashe mutane bakwai kana ya jikata sama da wasu 30 a wata unguwar masu hannu da shuni na Highland Park a ranar 4 ga watan Yuli na bukin samun yancin kan Amurka. Sun ce akwai yiwuwar maharin ya kwashe makonni da dama yana shirye wannan ta'asa. Yan sandan sun kama mutumin mai shekaru 21 da ake tuhuma mai suna Robert Cremo na uku sa'o'i bayan da wani dan sanda ya ganshi a cikin motarsa a wajen anguwar Highland Park mai mutane 30,000 da ke gabar kogin Michigan.
A gaida Baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, kafin mu kai ga shirinmu na gaba, mu shagata da wannan waka. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Muna kuma watsa shirye-shiryen ne akan mitoci 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron matashirmu ta BOA Africa akan mita 102.5. Kuna kuma iya sauraron ma duk lokacin da kuke bukata a boahausa.com. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum mai sauraro, barka da hantsin wannan rana, mubarka da kasancewa da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin ciwon kyamci daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Idan mai sauraro yana biye da shirin a makon da ya gabata, mun karkare shirin ciwon yamaci kan bayanan barista Amina Umar Khair Ibrahim Bibi Faruk a takarar majalisar tarayyar Gezawa da Gabasawa a jihar Kano karkashin jam'iyyar PDP, inda take cewa
ko daga ina mutum ya fito ko daga wata jam'iyya ya fito, idan dai an san cewa zai iya aikin nan to a bashi aiki. To tun da ba a yi haka ba kuwa aka ringa dauko mutanen da ake ganin cewa wai an yi tafiya da su, to su za a bawa. To tafiyar nan kuwa ko sun san aikin ko ba su san aikin ba, shikenan zai za a basu, saboda dai kada a ce wai an yi tafiya da su ba a basu wani abu. Sai ya zama to kaman cewa ba ka wai wani ladan tafiya ake yi, tunda ka je ka yi bata lokaci wata kila ko ka kashe kudinka ko ka yi wani aiki da jikinka, saboda haka bari a baka haƙƙi da zaka je a biya ka. Kin san ko duk in aka yi wannan zance shine ka je ka samu kuɗi a kujerar da kake, ba ka je ka yi aiki ba, matsalar kenan.
A yau kuma za mu tashi da bayanan Honorable Larry Sylvia Ishaku da takarar majalisar jihar Kaduna a mazaɓar Jaba karkashin jam'iyyar APC. Ai sauraro lafiya. To Honorable, menene ra'ayinki game da zargin da wasu 'yan takarar suke cewa kuɗi ya taka rawa a zaben da aka gudanar, ko kuma dai suna wannan zargin ne domin su ba su yi nasara ba?
Gaskiya kuɗi ya taka a wannan zabe da aka yi, kuma bacin nan an nuna ma wasu mata karfi, dan ko wasu ma basu ma ga delegates din ba, basu ma san waye delegates din ba. Maganan da ya fice tun mu mata tu a ƙwarya, gaskiya mafi yawan mata ma basu ga delegate ba, ba ma a wai Kaduna state kadai ba, kamar yanda kika fara, a lot of states gabaki dai abin ya zama kamar wani anko ne. Bodda MPDP da APC za su ce ma basu ma san waye delegate din, basu ga delegate, wasu ma suna nan suna zaune suna jira lokacin zabe yi. Aka ce musu ai an riga an yi zabe ku, kuma an yi zabe daga gaskiya ai zabukan wanda suka tsamanin su ne delegate, ko suke ganin cewa ai waɗannan da ake ka kawo za su zo su ba su uriya, shine babban abin da ya ci mana tu a ƙwarya. Ilan da an yi na ESCO ne gabaki ɗaya da abin ta yi tasiri.
To barista, yaya wannan lamarin na siyasar kuɗi ya shafi zaɓenki a Kano?
Mata ba su da kuɗin da za su irin wannan siyasar da ake a Najeriya fi sabilillahi. ba wata matar da take da irin kudin nan da yanzu aka rinka fito da su ana cewa an bawa mutane saboda su je su zabe. Idan mace ta fito ita so take a kalle ta akan cewa ta fito ta tallafawa mutane ta tallafawa jama'a a san cewa ai da akwai aikin nan mai da za a yi shi ba kawai yanda muka saba ganin shi ba. Amma lalle kalubale ne idan har mutane kudi suke so to gaskiya mata da yawa ba za su samu wannan damar ta tsayawa su yi harkar siyasa ba. Ni dai ba abin da zan ce da mutanen Geza da Gabasawa. Allah ya sani ba su dora min wannan taron ba. Dan tara zan kirawo ta. Sun kalle ni sun ga cewa zan iya suka kirawo ni. In takaice miki ma ni da ba ni ma da wani abokin takara a wannan kujerar. Ni kadai suka fito da ni kadai suka yadda zan fito in zo in yi musu aikin nan. Ubangiji kuma Allah isa nasara ce a gaba kuma Allah ya yarda ni kunyar su. Amma da akwai kalubale. Maza suna dauko kudade suna ba wa mutane saboda su zo su zabe su. To ya ilahi in an baka kudi ka je kai zabe to ai da akwai runa a kaba kenan ko? Ita shi kujerar dole sai an same ta ko da ana so ko ba a so. In mutane suka yadda da kai to ko wallahi wani kudi ba zai musu tasiri ba.
Honorable, yaya mata suka kaya a Kaduna?
Bai ɓace ba idan out of 34 members na State House of Assembly mu mata 18 muka nemi wannan kujerun out of 34 da so samu da an daga kafa ma wayanda aka san cewa they are competent, they will represent their people well. Akwai member State House of Assembly na Sanga constituency tana daga jam'iyyar PDP. She is a sitting member kuma ta sake takara da maza ina ga guda hudu kuma ta sake cin kujeranta. Of course ita she was former council chairperson in Sanga. She was one time commissioner, ta zama state woman leader na jam'iyyar PDP sannan kuma ta zo ta zama member State House of Assembly. To kinga tsayawan zaben mu da ita ba zai zama daya ba domin ita ko ai ta riga ta dan samu wani abu tana da nata finances with kuma wani ne yazo za su takara tare. So inda a ce an taimaka ma mata in that aspect idan out of 18 da muka nemi State House of Assembly a ce dai an kawo akalla 222 from each of the zones making 6 sannan a gwada mu a gani idan aka zo general election of course we will do our best.
To ina mafita ka samu wakilcin mata
inda zai yi. Ina son shi mai girma gwamna Her Excellency the Deputy Governor a kira matan nan da muka tsaya takara ga baki ɗayan mu a duba a gani so that structures da za a zo a yi forming na tafiyan shi mai girma gwamnan mu na gobe in Allah ya yarda at least idan aka sa suka zama participative a wannan campaign da za a yi kinga za a gani. Sannan a cikin mu kuma akwai wacce ta yi kantoma na Chikun then akwai SSA na shi mai girma gwamna Malam Ahmed Nasir Rufai da sauransu. So ya kamata sai a duba especially when the farkon takaran su kenan because they actually did their best. They didn't contest because they were 100% sure they will win but were expecting at least there should be some sort of support from our female appointees and of course shi mai girma gwamna tunda mu mun san shi yana yi da mata. In Allah ya da we'll get more women inclusion in this coming government domin malam yayi and it is because of yanda ya rike mata ya taimaka musu shi yasa ya ba mu karfin gwiwa muka fito muka ce bari mu nemi takara unlike yanda za a ce a to bari a zo a ce appointment despite is also on merit.
Barista al'akari da al'adun mafi akasarin al'ummar arewacin Najeriya kina ganin mata za su yi nasara
su kasashen fa kaso daban ake bawa mata kalli Pakistan garin da musulmi ne amma kaso 30 da ma ake warewa a ce wannan na mata ne saboda matan nan su nasu harkokin su kuma harkokin sauran mutane ma mu ne iyaye mata mu ne kanne mata mu ne matan da ake aura amma kuma a zo a ce wai a harkar mu sai wani ne zai yi mu ba za mu iya ba to inda ba mu iya ba tun farko su ma a da ba su iya ba tunda dai dama aka ce ai ilimi dai duk inda za a fara shi baya wuce a fara shi daga cikin gida daga gurin iyaye mata. Abin al'ajabi idan kika je majalisar nan tamu ta tarayya in kika kirga mata 10 to a cikin su guda 8 daga kudu suke kuma nan ne za a yi dokokin da mu ma da ba ma cikin sai ta shafe mu to ya ilahi mai isa ba za mu shiga a kyalibi mu shiga mu ma mu yi mun an yi dokokin nan mu ce mu ma a'a mu tofata mu ga abinda mu ma muke gani kuma ga yanda muke ganin zai shafi aqidar mu da al'adar mu da addinin mu da rayuwar mu take ba idan ko ba mu yi haka ba to lalle ne zai zamanto wata ran an tashi an ga cewa aqidar da al'adar da addinin da sauran abubuwan da muka dauka da muhimmanci na rayuwar mu to fa wasu ne fa suke juya akalar kuma yanda suka juya din haka zamu tunda doka ce dole kowa sai ya bi ta. Misali akwai lokacin da muka yi wata muhawara da wata yar kudu take cewa wai ai gaba ta yi mata yanzu a arewa tunda an ci gaba mu rinka daukan gado daidai da maza nace mata ba zai yiwu ba nace kin gani nan duk da wannan karatun da kike gani nayi mu addinin mu bai yadda ba saboda haka ba za mu yi shi ba saboda addinin mu ya riga ya kasafta mana ya gaya mana yanda kowa zai da kuma da akwai dalili sahihi da isa haka kuma mu mun yadda da wannan dalilin to ki auno wannan zancen an je an yi shi ne a majalisa ni ba na nan an je an doka abu an ce shikenan ya zama doka mazajen da suke zuwa fa namu zuwa fa yawanci suke su duma mu kujera gaskiyar magana karshen ta ba sa nan ma za a yi wannan muhawara shikenan ya zama doka mu zo ana dawo ana inina ai ba haka muke so ba ko kuma mu ce ba za mu bi dokar ba
to honorable nagareki kin ce ku biyu kuka yi nasara a dukkanin matan da suka tsaya takara a jam'iyyar ku a jihar Kaduna to mata nawa ne gabaki daya suka tsaya takara a Kaduna kuma menene kalubalolin da suka janyo rashin nasarar nasu
mata na jam'iyyar APC da na sani mu 21 muka ne tsaya takara a zaben fidda gwani da aka yi mu da muka nemi takarar State House of Assembly mu 18 wanda suka nemi House of Reps 3 sannan akwai wacce ta nemi Senator na Kaduna Central Watan Zone 2 cikin mu 21 mu biyu muka yi nasara ba wai domin mu ne muka iya ba ba kuma domin wai akwai son zuciya ko an sa wani interest a namu bane da ni da ita honorable Manira Tanimu Suleiman daga Lere West abinda ya fi ci ma mata to a ƙwarya a wannan primaries da aka yi na musamman jam'iyyar mu a APC zan yi magana akai shine yawancin mu matan gaskiya ba mu da kuɗi kamar yanda kika yi tambaya mafi yawa duk da an sassauka mana kudin form mun kokari mun tsaya to bacin nan kin ga mata sun yi kokari sun yi structures sun yi posters sun je an yi campaigns an yi ta consultations da yan jam'iyya da mutanen constituency baki daya da farko a constitution yanda muka dauka mun dauka kaman za a yi kato bayan kato muka je mun bi Eskos din jam'iyya aka zo aka ce a za a yi delegates muka fara tuntuban jama'a aka zo aka canza kuma aka ce za a yi esko guda 13 kenan sannan da delegate guda 5 muna kan haka barely 3 weeks kuma sai sabon guidelines ya fito wanda shine final guidelines din wanda aka ce delegates ne kadai za su yi zaben mu to kinga all those things ya costing mata kudi to kin san kuma yawancin ba mu da wannan karfin kuma a wannan kujerin da muka nima maza ne ke kan kujerin kamar ni a Jaba constituency wanda yake dan majalisar mu na yanzu na State House of Assembly dan jam'iyyar PDP ne to kin ga ilan da a ce dan jam'iyyar mu ne na APC maybe ni ma ilan da ban samu naci ba amma ko na yi takara da namiji ne sai ko Allah ya bani sa'a another major problem din kuma da ya same mu mata a Kaduna State in particular mata mafi yawa zan ce ko dukan mu kowa ya sa rai cewa kaman za a zo a ba mu komai on a platter of gold because yanda malam gwamnatin shi yayi da mata bacin nan ya kamata mu ma karan kanmu da mun saukaka ma kanmu mun nima namu kudin domin mu gan cin wannan burin da muka sa rai
to mai sauraro duka-duka abinda shirin ciwon ya mace ya kunsa kenan a wannan makon amma idan aka kasance da mu zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai kuma ya raya mu za mu dawo da wani sabon maudu'i yanzu a madadin dokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka ta bakin namu sai Solomon Abu da ya daidaita mana sauti ni Aisha Mu'azu muke mana fatar alkhairi
gaida Aisha Ma'azu yanzu kuma lokaci ne da Muhammad Awal Garba zai kawo mana sharhin jaridin Kamaru
Dan fara hakan ne mun wannan makon ne da jaridar Economy anda ta rubuto mana cewar farashin kayayyakin masarufi a kasar Jamhuriyar Kamaru yana tashin gaurin zabi amma a manyan biranen kasar guda biyu ya wunde da duwala kayayyakin da farashin nasu yake karuwa wanda ake kawo su ne daga kasashen waje musamman ta bangaren Turawa hakan ya biyo bayan yadda kasar Rasha ta yi wa kasar Ukraine mamaya ne jaridar Kamaru Tribune kuma cewa ta yi yanzu yanzu dai kasashe guda biyu kasar Sin da kasar Jamhuriyar Kamaru sun yi wani haɗin gwiwa na gina wata katafariyar majalisar dokoki irin na zamani a kasar ta Jamhuriyar Kamaru wadda sabuwar majalisar dai za ta kwashi gidajen yan majalisar da ofishoshin su wanda kuma yan majalisa zai dinga gudanar da ayyukansa ba tare da samun waɗansu matsaloli ba hakan har ga shugaban majalisar dokokin na kasar Jamhuriyar Kamaru shi ma zai samu gidansa da kuma ofishinsa da makekin ɗakin taro wadda yan majalisar za su gudanar da tarikansu ba tare da waɗansu matsaloli ba sai kuma jaridar Leju inda ita kuma ta hango mana cewar gwamnatin kasar Jamhuriyar Kamaru ta kafa wata kwamitin binciken kwakwaf kan waɗansu maƙudan kuɗaɗe na fara gudanar da harkokin wasan ƙwallon ƙafa na kulub-kulub ɗin ƙasar na wannan shekarar har miliyan 561 na saifin kuɗin Jamhuriyar Kamaru domin ganin yadda za a yi gwagwarmaya a wannan shekarar sannan kuma hukumar ƙwallon ƙafa na ƙasar Jamhuriyar Kamaru FINCAFOOT ita ce wadda za ta raba wa shugabannin kulub-kulub ɗin waɗannan maƙudan kuɗaɗen. Jaridar Lokalme kuma ta gulmunta mana cewar Profesa Nicola Akbahu masanin harkokin tattalin arzikin kasashen nahiyar Afirka ne mai zama a kasar Jamhuriyar Kamaru anda ya ce idan dai har kasashe da Faransa suna bukatan bunkasa tattalin arzikin su ya ci gaba dole ne sai sun bar amfani da sefar da suke amfani da shi na kudin mulkin mallaka wadda kasar Faransa ta tursasa musu aiki da wannan kudin. Jaridan Generation kuma ta ce ministan tsaron kasar Jamhuriyar Kamaru Musa Joseph Beti Asomo ya yi jawabi kan yadda dakarun tsaron kasar Jamhuriyar Kamaru suke samun nasara kan yakan maharan Boko Haram da suke yi a jihar Arewa mai nisa da kuma kan yakokin tarayyar Najeriya da Chadi sannan kuma ya ce suna sake samun nasara akan yadda suke murkushe masu dauke da makamai a jihohin yan aware guda biyu na kasar Jamhuriyar Kamaru wanda suke tada kayar baya ya ce jami'an tsaron sun cancanci yabo kuma yana kara musu kwarin gwiwa wajen aikin da suke yi na babu sani babu sabo. Za mu kammala shirin jaridar namu na wannan makon ne da jaridar The Guardian Post anda ita kuma ta fallasa mana cewar gwamnatin kasar Jamhuriyar Kamaru ta ba wa bangaren manoman kasar ta Kamaru maƙudan kuɗaɗe har sefa miliyan 52 domin su haɓaka harkokin noma musamman ta bangaren kayayyakin cimaka domin ganin an daina dogaro ga kasashen ƙetare wajen samun abincin rayuwar yau da kullum a kasar Jamhuriyar Kamaru. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
A gaida Muhammad Awal Garba da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice.
Baballe a takaice. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya bada fifiko akan mayar da Amurkawa da ake tsare da su bisa kuskure kamar tauraruwar kwallon kwando Brittany Griner, in ji mai magana da yawun ma'aikatan harkokin wajen Amurka ɗin Ned Price a jiya Talata. Muna so mu ga an kawar da wannan al'ada, in ji Ned Price, ko dai game da Rasha ko wata ƙasa da ke tsare da Amurkawa ko kuma masu kishin wata ƙasa bisa kuskure ko kuma zalunci don amfanin siyasa. An kama Griner a watan Fabrairu bisa mallakar man tabar wiwi. Tauraruwar WNBA na fuskantar tuhumar safarar miyagun ƙwayoyi wanda zai kai ga yanke mata hukuncin ɗaurin shekaru 10 idan an same ta da laifi. Ƙasar Iran ta ƙara wasu buƙatu da ba su da alaƙa da tattaunawa kan shirinta na nukiliya yayin tattaunawar baya-bayan nan, kuma tana samun ci gaba mai ban tsoro game da inganta uranium, in ji wakilin Amurka a kan batun maido da yarjejeniyar nukiliyar a jiya Talata. Wakilin Amurka na musamman a Iran Robert Malley ya faɗa cewa akwai shawarar da aka bayar akan ƙayyade lokacin da Iran za ta dawo ta biye wa sharuɗan yarjejeniyar nukiliyar kana Washington ta sassauta takunkumai akan Tehran. A ƙarshe, a jiya Talata, Firayim Ministan Isra'ila mai riƙo Yair Lapid ya yi amfani da ziyararsa ta farko zuwa ƙasashen waje.
To masu sauraro, da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma da ƙarfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, ƙarfe 3 agogon Ghana, ku ji wasu abokanan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da Arewa a yau. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin, musamman Baba Yakub Makeri da ya karanto labarai, sai kuma Solomon Abo daidaita mana sauti da ba da umarni. da ma injiniyan mu ne yanzu Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.